This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wasu mahara dauke da makamai sun kashe akalla fararen hula shida da sojoji biyar a wani hari da suka kai a jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya, kamar yadda rundunar sojin kasar ta sanar a jiya Juma'a. Lamarin da ya sa gwamnatin jihar ta sha alwashin bayar da tukuicin dala 16,850 ga duk wanda ya bada labarin yan bindigar. Harin na ranar Alhamis shi ne na baya-bayan nan a jerin har-haren da aka kai yankin da ke fama da tashin hankalin 'yan awari. Maharan sun kashe sojoji biyar da aka tura a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin, sannan kuma fararen hula shida da suka mutu sun shiga cikin tashin hankali, kamar yadda kakakin rundunar tsaron Manjo Janar Edward Buba ya bayyana. Babu wata kungiya ta dauki alhakin kai harin, amma rundunar ta zargi haramtacciyar kungiyar 'yan awaren baya fara IPAP da ke son yankin da ke kewaye balle daga Najeriya. An kai harin ne a wani shingen binciken sojoji da ke mahaɗar Okabia a ƙaramar hukumar Obengwa, Buba ya bayyana a wata sanarwa. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ɗaukaka ƙara kan samunsa da aka yi da aikata wasu laifuka kwana guda bayan da masu taya alƙali yanke hukunci a New York suka same shi da aikata laifuka 34 da suka shafi yunƙurinsa na yin tasiri wajen sauya sakamakon zaben ƙasar na 2016. Wannan shari'a ce da aka yi magudi, in ji tsohon shugaban, wanda ya yi magana da gungun 'yan jarida da magoya bayansa a ranar Juma'a a gidansa na Manhattan na Trump Tower. Trump tsawon mintuna 33 ya bada jerin ƙorafe-ƙorafe da ba a tsara ba game da lamarin da kuma abubuwan da suka shafi ƙasar da shugaba Joe Biden. Trump ya yi ikirarin ba tare da bada wata shaida ba cewa alƙalin da ya shari'a tasa ya kasance mai cin hanci da rashawa, kuma Biden da jami'an tarayya ne suka shirya shari'ar a jihar New York. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da sojin Isra'ila ke ƙara zurfafa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza, shugaba Joe Biden na ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai matakai uku da Isra'ila ta amince da ita, wadda za ta fara da tsagaita wuta na wucin gadi na tsawon makonni 6 a yakin da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin a yaki da Hamas. Kashi na farko zai hada da cikakken tsagaita wuta, in ji Biden a wani jawabi a fadar White House ranar Juma'a. Hakan na nufin janye wasu sojojin Isra'ila ga dukkan yankunan Gaza da ke da yawan jama'a, da sakin wasu da aka yi garkuwa da su, da suka da mata da tsofaffi da waɗanda suka jikkata da Amurkawa, a madadin sakin ɗaruruwan Falastina fursunoni da gidajen yari na Isra'ila. Bugu da ƙari, Isra'ila za ta ba damar ƙarin taimakon jin ƙai a Gaza da kuma mayar da Falastina gidajensu da matsugunansu a dukkan yankunan Gaza, ciki har da arewacin ƙasar. Manyan hukumomin bayar da agaji sun yi gargaɗin cewa lokaci ya ƙure ga miliyoyin mutane a Sudan waɗanda ke cikin haɗarin yunwa saboda ɓangarorin da ke faɗa da juna sun hana kai musu agaji. Ƙungiyoyin agaji na duniya 19 ciki har da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya 12 sun buƙaci ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan a ranar Juma'a da su daina toshe tallafin abinci da kaiwa ga miliyoyin mutanen da ke fama da matsananciyar yunwa. James Larek, kakakin ofishin kula da harkokin jin ƙai na OCHA, ya shaida manema labarai a birnin Geneva cewa shugabannin waɗannan hukumomi na fargaba da yawa daga cikin mutanen Sudan miliyan 18 da ke fama da matsananciyar yunwa, ciki har da yara miliyan 3.6 za su mutu idan ba a sake buɗe hanyoyin shigar da agaji ba. Daga ƙarshe a jiya Juma'a ne gwamnatin Taliban ta yi watsi da sakamakon binciken da Pakistan ta gudanar wanda ya danganta wani mummunan harin da aka kai kan ma'aikatan China a cikin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ke aiki daga Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Nugo ma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku?
Lafiya lau ya naku wurin, ya zafi kuma, ya canjin yanayi.
Wallahi alhamdulillah, mun gode ma Allah.
To me ya dauki hankalinka a Amurka wanga mako?
Gaskiya daman kin ce ya sauyin yanayi, wannan shine abin da ina jin zan ce abin ma da ya dauki hankalin kowa na America. Kin san an samu dogon hutu a ƙarshen mako, wato cikin kuma wannan lokaci ne aka fuskanci matsala na sauyin yanayi, wadda aka samu hadari da guguwa. Da farko ba an ce Texas ne da inajin Oklahoma ne wanda suna makwabta da junansu. To amma abin ya gangaro din, don shekaran jiya na fito ina kan hanya da mota zan je masallaci, wani irin ruwa da walƙiya da cida da ake da sauransu, tsawa kana ji haka yana girgiza motoci akan hanya, ne ce ikon Allah. Wannan da Texas ne da yake nan. So wannan shine abin da ya dauke min hankali, kuma na ga irin abubuwa.
Kana maganar Texas ɗin, ka san yara na biyu suna Texas, shi Abba yana Dallas, to Dallas
ɗin na Abba
yalla bai. To a makwabtansu baba, ga abin da zan nuna maka hoton nan, a makwabtansu a dan hoton bidiyo kai da ya aiko mana, makwabcinsu wanda suke
haka
makwabtan kusa tsallaken da shi, wannan guguwar ta ciciba ita katon itace baba, tsohon itace kato, ina cewa tsoho ba wai ina maganan katon itace, wannan guguwa ta tugo shi tun daga jijiya,
wanda da muka ce itacen mayu.
Yawwa, ta ciciɓo shi tun daga tushen shi, ta jefar da shi. Allah ya taimaka, bai faɗi ta kan gida ba, sai faɗi ta ɗaya gefen. To kaga da ya faɗi ta kan gida, da yake lokacin da ake iskan nan da kowa yana cikin gida, da sai ikon Allah. Dan ka san akwai shekarun da aka yi haka
din nan,
ita ice da ya tuge ya faɗa kan gida, sai ya samu wata tana kwance akan gado ya kashe ta.
Subhana.
Kuma ka san anan duk lokacin hutu mutane sukan dauki amin, ka san a lokacin hutu din nan mutane sukan yi tafiya sosai. Dan ranar Juma'a
haka
ita hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye ta nan Amurka ta ba da sanarwar cewa ranar Juma'a kadai mutanen da suka yi tafiya miliyan 30.
Kai yawa al'umman Ghana.
Yawa sun yi kiyasi cewa a wannan hutun, wannan ƙarshen makon, sun yi kiyasi cewa mutanen da za su tafiya mutane sama da miliyan 50 za su tafiya, kuma wanda suka bayyana cewa an samu ƙarin sama da kashi 23 cikin 100 na matafiya idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce, kuma kowace shekara ana samun ƙari tun bayan dawowar corona nan. da tana tafiye-tafiye to kowace shekara dama al'ada ce a nan duk lokacin hutuwa ka mutane sukan tafi su ziyarci yan uwa da abokan arziki masu tafiya yawon bude ido masu dai da dai sauransu to Allah ya kare mu
wannan
ana ma magana komai za a yi da gaske ake yi banda kuma masu kasuwancin takardu kwanoni labule shimfiɗa kan teburi da dai sauransu duk kula duk abin da dai ya jibinci wannan ranar tsofaffin sojojin tunawa da karama mazanjiya. Allah ya bamu ci gaba muna kuma yi ma Najeriya fata alheri da gwamnatin shugaba Tinubu take cika shekara guda ko muna ma Najeriya fatan alheri da fatan Allah ya kawo ci gaban ƙasa
da kuma sabon take da aka fito da shi na take Najeriya Antebu da aka fito da shi
haka sabon take Najeriya baba kai ka iya sabon taken
eh na
a tunda kai dan rera
a tukuna dai a baji mako daya
Najeriya mun gaishe ki kauna ta ciyar kasa harshe kabila sun rabu bun zama yan uwa da alfarma mu bautawa kasar mu Najeriya tutar mu alama ce gaskiya da adalci cike ne mana ko yaki ita ce ribar mu da za mu bar wa ƴaƴanmu abin alfahari Allah dukan halitta jiwan nan roƙon mu taimake mu gina ƙasa inda badaniya cike limana da yalwa ta sami albarka
ai dole ka tafa abin da gaba a to mako guda na baka ka san da gaske baba zinda za a bincika za ka zo ka iske akwai waɗanda har waɗanda suka manyanta musamman ma waɗanda suka manyanta ka san dai da a cikin a makarantu idan aka je za a layi da farko dai sai an yi taken ƙasan nan tukunna a shiga aji to yara babu mamaki a ce yara sun yan makaranta sun iya amma za a iya waye gari in aka bincika za a iya samun manya har waɗanda suke kila mukaman shugabanci ma ba su san in aka tsare su su yi wannan takin ba za su iya ba
za a samu matsala
don an manta to abinda ya kyau dai shine yanzu tunda Allah ya bada zamani duk abinda mutum yake nema ya iya samu wanda bai iya ba yana iya zuwa ya bincikowa ya na gizo ya ganta ya koya kila wannan ne zai maida mutane da dama su ga sanin ainihin wannan ita wanda yake tsoho yanzu ya kasance sabon taken Najeriya ko
haka
to Allah ya ba mu ci gaba a kasashen mu na Afirka baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya da albarkar kasa da haɗin kan kasa kuma da albarkar zaman tare
amin sama amin
to baba yau an ba mu hutu dan Najeriya na cika shekara guda da mulkin Tinubu ba aure a Ghana ba aure a ko ina sai buki
lalle dai ka ana shan buki kenan
yanzu buki kawai ake yi an baka yi ba duri
eh wannan bukin gwamnati
za mu tafi yawa mika gaisuwar sada zumunci kai tsaye bakon da ya karaka ya dawo saboda wannan bakon mai wakar to
Haruna Zango ba mai wakar Bagobira ta shiga Katsina
yawa to dan saboda wannan wakar Bagobira shi yasa yau labarin da sakwata za mu labarin da zan baka yau to kafin ya shigo yawa kafin ya shigo wannan zauren bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Babandi Mamman Bande da Sasiu unguwar Tudu da Magaramse Ali Sarkin Yakin Nima da Ahmadu Mamman Bande da Abdulsalam Mai Walda Dambam sai Safiyanu Gumel Zangon Daura da Hamidu Kalala Buwa Difa da Mijo Aminu Mayana sai Isu Madatai da Magaram da Mamman Sani Dauda Cinwaza sai kuma gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga Usman dan Fulani mararraba yawur jihar Kebbi da Idi tsohon Duli da Alhaji Isa Yaro da Musa Mate sai Musa Maitana da Usman dan Fulani mararraba yawuri gaisuwa abar ya huce zuwa ga Abu Yalo mai kurhuna a karamar hukumar Kebbi sai Zaki Sodangi Zomawa da Haddabi mai kwamfuta mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Yahaya Dano Azare da Comrade Iliya Yakubu Digawa sai Isa Jikan mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam sai Ibrahim mai wankin hula Akimba da Nura Abubakar gidan Abba da fatar an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar fatan alkhairi na Abul Yahuce daga Haruna Muhammad Katsina yace ina gaida Honorable Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da Engineer Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa Permanent Secretary da Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online Newspapers and Magazines da ke kofar Kaura Katsina da kuma Usman Manika mai ruwa road Funtuwa da Fa'ilu Dallaji Mahuta da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da kuma Tahiru Dan Karu Rafin Dadi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina sai kuma Hajiya Abu Yar Fulani da ke kofar Soro a Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar ya Ummi Elegance Feet da kuma mutanen garin Damari da ke karamar hukumar Birnin Gwari jihar Kaduna to sai kuma sakon gaisuwar Abar ya huce zuwa ga Aliyu Muhammad Dan Fulani da Bala Abdullahi Shetu Kafinta Malam Madori da Comrade Isa Muhammad Agwarmaji da Sulaiman Muhammad Ridwan Malam Madori da kuma Umar Babanyaya Sabon Gida da Abdullahi Gesha Malam Madori da kuma Malam Tanko Ma'azu Kampala Malam Madori sako daga Sani Gulle Kampala Malam Madori a jihar Jigawa da fatan sun tashi lafiya
to baba kamar da muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko kuma game kasuwa da gaisuwa to bari kuma mu dire da wannan jerin sunaye Abubakar mai trader na garin mai kanwa da Alhaji Yaro sai Muhammad Ahmad Usman tungan makeri da shugaba Idi mai lalle bangi sai Musa na Gana Isasa bangi da Haruna Bakanike Shadadi sai Umaru Chali Chali Shadadi da Alhaji Mamman Suda sai Amida Commander Union Cotton Koro Allah sa haka wanga suna yake sai Alhaji Nalado da Basiru Tumba da Ya'u mai neman aure da Auta Tela da dan Amarya Kwanan Bala da Abdullahi Baban Jiga da Kabiru Sarkin Direbobi sai Alhaji Zubairu mai shinkafa da Alhaji Makeri Bangi da Alhaji Wadatau mai maganin shanu da Abubakar dan Agadi doguwar fadama da kuma Bello mai tukwane bangi da fatar an tashi lafiya baba kamar yadda muka ce bakon da muka raka ya dawo
Haruna mai wakar bagobira ta shigo Katsina madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin Abar ya huce cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan katsina dukko tarayyar Najeriya, wato Haruna Zango, mai waƙar Bagobara ta zo katsina kamar yanda aka fi sanin sa. Wannan waƙar ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yanda kake tunani. Shin ta yaya ma aka yi kai ita wannan waƙar?
Kai to ita waƙar Bagobara ta zo katsina, abin da ya sanya na yi ta, ka san da Bagobiri da Bakatsine dan Juma ne da dan Jummai.
Na'am.
Ko kuma in ce mu Katsinawa iyayen gida ne ga Goburawa, shi yasa duk inda Bagobiri yake in ya ga Bakatsine zaka ga yana bada girma har karkarwa jikin shi yake, saboda ya ga mai gidansa.
Haka aka yi.
To dalilin da yasa na yi waƙar gaskiya, akwai wasanni wanda yake na kaka da kakanni wanda zaka gani tsakanin Katsinawa da Goburawa ana yin shi. To wannan gaskiya shi ya ja hankalina na yi wannan waƙar, domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu, saboda yanzu aka gama ba cika yansu aka yi ba.
To
amma dai dalilin yin wannan waƙa gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan, saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min, wasu sifatan alkhairi, wasu kuma
kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari.
Waka kuma yanda aka yi na yi ta, akwai wata baiwar Allah Bagobira. Hakikanin gaskiya wannan baiwar Allah ta kasance tana matukar son wakokina, wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure, suna da biki, haka ina tunanin kila ko wani dan uwanta ne dai. To sai ta kira ni waya, take cewa tana son zan musu waka. To a nan dai da muka yi magana, sai na ce mata a rubuta sunaye na 'yan uwa da abokan arziki, saboda shine al'ada duk idan za a yi waƙar biki zaka ga ana son 'yan uwa, saboda kowa ya nuna farin cikin sa. To sai ta rubuta wannan sunaye, kuma cikin ikon Allah muka yi magana da ita na gaya mata inda studio na take. Ta zo ta kawo wannan list na sunaye, kuma ta sallame ni kudin aiki na. To da ta zo ne na ga Bagobira ce irin Bagobira dai ta asali, mai irin tsagon nan. To gaskiya abun ya bani dariya sosai, wanda wannan abun ya ja hankali na sosai. Sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai, domin in sanya mutane nishadi, kuma in waiwaya baya domin in tuna masu irin wasannin da ke tsakanin mu Katsinawa da Goburawa.
Mala Haruna, me ya gurin ka cikin wannan sana'a?
To ka san shi an ce rai da guri yake. Gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin Hausa na zamani na farko. Ma'ana dai ina son in zama mawakin Hausa guda ɗaya tilo, wanda babu irinsa a duniyar waƙar Hausa, indai a ɓangaren waƙar Hausa ne na zamani. To ina buri in zama wannan mawakin.
To kana da wani saƙo ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin Hausa?
To mawaka ƴan uwana, kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da zaka yi a matsayinka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu, saboda duk abin da muke yi madubi ne. Idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji, idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji.
Ikon Allah.
To don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana, kuma mu ma za mu amfana koda bayan rayuwarmu. Wannan shine kiran da zani ga 'yan uwana mawaka.
Me ya sakonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na abar ya huce?
To ƙarshe dai ina ma ma'aikatan wannan tasha taku mai albarka fatan alkhairi, dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini, ina yi muku fatan alkhairi. Ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku, kuma ni ne dai Haruna Zango, Ubangidan Goburawa.
To muna godiya sosai Malam Haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na abar ya huce.
Masu sauraro kamar yadda za ku iya lura za na sada ku da jagorar shirin a bari ya huce an tagararsa bismillah.
To ma dalla muna godiya kwarai da gaske sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana munufi gane ko
insha Allah
can alkawali aka ce cikawa to
cikawa haka yake
yawa. To baba yau garin su na sanyi na muka nufa gonar su muka shiga yawa yau labarin da garin su na sanyi na muka nufa yau labarin wani basakwaci na zan baka
a duk inda yake zai ba kam yana sauraren ki
ai wani basakwaci na wai wani basakwaci ne fada ya hada su da matashi dan zamani baba.
Na'am.
To sai ka san yadda ake dambe gargajiya sai mutan yayi baye ko yana to wuji da hannu tukunan yayi baye tukunan zo yawa. To shi ba san ko can sai ja da baya yayi irin tsayuwar shi irin ta su ɗan dambe shi kuma dan zamanin yawa shi kuma ka san yadda ake zamanin ai damben zamani daban yadda ake
haka dai wannan boxin nan ba
yawa irin da su Muhammad Ali daban irin da su tabbatawa kuma daban wanda ake yawa. To shikenan sai suna haduwa gam sai ba sakwace ya ji duka ya masa yawa duka dan zamani na ta bugun ba sakwace da ya ji duka ya masa yawa baba sai ya ce abokin shi da suke ya masa sai ya ce mishi wai almu kai shin cikin wa'anda waɗanda suke buguna ba ka rika min guda cikin waɗanda suke buga mun ba ka rika mun guda
ya ji hadarin duka
ya ji dukan ba ka kautawa ji a buga na
tunda
dai kaga dambe na gargajiya da hannu ɗaya ake yi
haka yake
amma kuma ka san dambe irin na su Muhammad Ali duk hannu da ta hannuwa ake yi
na ai ba su da lokaci
yawa da hannuwa har ma da kai
ko idan ana duka
yawa sai ce wa almu ya rika mishi mutum guda a cikin masu bugun sin nan sai almu ya ce mishi
a su nawa ne ya duku
ya sa duka sai almu ya ce mishi ai mutum guda na ka bugun ka ya ce mutum guda na ka bugun ka ya ce mutum guda duk wanga bugu mutum guda na sai almu ya ce mishi
almu ya je ii
ya ce awo shi na mutum guda na ka bugun ka
ya ga wanda dole ya taka tsan yi haɗu da ɗan zamani
sai mu san kwace ya ce to haska man nan haska man ɗauta kalmina dan duka har ya sa baya gani duhu kawai yake gani
woyo Allah ya ɗauke mai wuta
almu ya ce ho aiki ya ɓaci ai rana ce ba dare ba ya ce aiki ya ɓaci ai rana ce ba dare ba
wannan ba zan kwace
ya ci duka
woyo Allah
gobe ba fada ya haɗa shi da ɗan zamani a shekila daga wanga bugu zai tafi ya koyi
ai ta faru ta ƙari
domin dambe irin da gargajiya nan cutata ya ce cutata wanga da yawa ban dambe irin na gargajiya cutata ana son dambe to a je a samu irin ɗan zamani
ai shi ne
na sanyi da ke na
yi Allah
daga wani baju da daga mada hannu tuna tuja burki don ya zama da din
baba ya goba kere
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.